kutafa ba yesu sai kaya mana daga image kuma zai wani abin da ya kamata shi dan uwan mu ne mutum ne mai san bishara kuma mai kaskantar da kai mai san yara haleluya
you're welcome.
Good morning, everyone. I'm very happy to be here. And my brother in the faith, Madaki, will read our scriptures. From 1 Corinthians chapter number 5 and verse number 1 through 8. I'm joined here by Adazi Oputa, who's from the Delta. And I am from California. I've come to serve your souls with the gospel. So thank you for receiving us. Okay.
To zamu karanta. Yace aya 1 daga sura 5 aya farkon ta ta farko. Ana ta cewa akwai fuskanci a tsakanin ku irin wanda ba a yi ko a cikin al'umai. Har wani yana zama da matar ubansa. Har kuwa alfahari suke yi ashe ba ga ba gamma kuke yi bakin ba. Har a hitar da waɗannan yayi wannan mugun aiki daga cikin jama'ar kan ko da yake al'ajibi a jiki ba nan nan
ba
na nan
ai an ne ai ruhu na yana ba yana nan
yawa to karci
gaskiya ko da yake a jiki ba na nan ai ruhu na yana nan kamar ma ina nan ne har ma na riga na yanke wa mutumin da yayi abin nan hukunci da sunan ubangijin yayi sa'an nan da kuka hallara ruhu na kuma yana nan da kuka yana nan da kuma ikon ubangijin yayi sai ku miƙa irin wannan mutum ga shedan don ya halaka jikinsa ruhun sa kuma ya tsira a ranar ubangijin yayi fariyarku ba shi da kyau ashe ba ku sani ba dan yistin kaɗan yake game dukkan curin gurasa ku fitar da tsohon yistin nan don ku zama sabon curi domin hakika an raba ku da yistin da yake an rigaya an yanka dan ragonmu na idin ƙetarewa wato almasi saboda haka sai ku miƙa sai ku riƙa yin idin ba da gurasa mai tsohon yisti ba ba kuwa gurasa ba kuma ba kuwa gaure da yisti na ƙeta da namu ƙeta ba sai da gurasa marar yisti ta sahihanci da ta gaskiya.
Pray for us, please.
So, bari mu yi addu'a ko? Ubangiji na sama mun gode maka domin maganarka a bayane ne. Bari yadda zamu ji shi ya shiga cikin zukatanmu. Ya amfane mu mu yi girma cikin kalmarka. Domin in muka yi shekaru a ruhu Ubangiji za a sanya waɗannan mabiyanka. Haskenka ya haskaka duk wanda ya ganin ka Ubangiji cikin mu zai sani akwai tabbas. Wannan mabiyin Kristi. Mun gode domin ka ji addu'armu.
Amen. I would like to start, please, at verse number 1 and work down through verse number 8 in this chapter. The title is Insincerity and Truth. The Almighty God is teaching us through the Apostle Paul how to worship Him. And he says, it is actually reported that there is fornication, there is sexual immorality among you, such sexual immorality as is not even named among the Gentiles that a man has his father's wife.
Kamar yadda aka rubuta ko kuma yadda muka karanta muka ji cewa ana ba da rahoto cewa a cikin mu akwai masu aikin kazantawa ta su fuskanci da zina. Wanda bai kamata ba a ji irin wayannan masu bi suke aikatawa ya kamata a rika ji daga wajen al'ummai ne.
Let me say this, that in the Christian church, there's always a gathering of believers and unbelievers that are in our midst. And the truth of the gospel and the way that we conduct ourselves, it makes known if we are of the truth in sincerity. It is not enough to claim Christ with our mouths, our actions, our life, and our teaching, our doctrine must be in harmony with Scripture.
Shine yasa muka zama masu bin Isa al-Masihu ba a'a amma daga cikin birnin zuciyarmu ne da kuma yanayin rayuwar mu zai bayyana.
And what God does is he calls us to repent.
Abinda Allah yake yana kira mu ne mu tuba.
And as we receive the true grace of God in the teachings of Christ,
wato idan muka samu wannan koyarwa cikin na gaskiya Kristi,
in the ability which God gives to obey him, to honor him,
ta wajen biyayya da kalman Allah yadda muke tafiya cikin sa,
we prove that we are Christians indeed.
Muka nuna cewa mu masu bin Kristi ne.
In this church here,
a wannan ecclesia na Korintiyawa din nan,
there was fornication.
Cewa an same su suna fuskanci.
And it was so bad that a man would have his father's wife.
Wato har ya kai ga wurin da za a samu dadar wato mahaifiyar shi wato matan baban shi.
I'm aware that I'm preaching in the north where immorality is much more uncommon than in the south.
Wato yana nan a cikin kasar mu na bakakin mutane ya ga yanayin rayuwar da muke yi cewa zamu gani wato fuskanci ya zama abin yaduwa ne a arewa.
I've been to Lagos, I've been to Warwee, I've been to Calabar, Akwa Ibom, where every manner of wickedness is practiced in the church house.
Wato ya je Lagos, ya je Port Harcourt, ya je Calabar, ya je wurare da dama. Ya ga yanayi kuma wanda suke wannan aikace aikacen mafiyan Kristi ne wanda suke ce suna zuwa coci.
But God still has a message for you and I here.
Amma duk da haka Allah yana da wani zanzance da zai gaya mana.
Because morality is not true religion.
Domin kazanta ba rayuwar Ubangiji bane.
Simply being moral in the eyes of men, you wear a long dress and you cover yourselves, It is nice, but it's not the true gospel.
Wato duk da yanayin addinancin da muke musa sutura mu rufe har ta ma wai har idanuwan suna rufe kuma muna nuna al'adu ne amma ba wai bin na Yesu al-Masihu ba ana nema cikin zuciyar mu ne.
The true gospel is much more than what's on the outside.
Wato bishara na gaskiya yana ciki ne ba na waje bane da muke gune kuku muna kukumewa cikin addinancin.
It's much more than what you dress, it's what you believe and what you think, and are you willing to suffer and sacrifice for the truth?
Wato ya ci kanfin wato kawai mutun ya rika sa wani sabuwa ko kuma yana wani mukumuku na irin rayuwa wanda ba shi bane ainihin kristancin wanda zamu hadaya ne na rayuwa zamu daure ne mu yi rayuwa wanda ya cancanta domin ga samu aljanna.
Everywhere I go, I bring the truth of the gospel.
Didn't they say, don't let me be shot on the side of me? But when they weigh it.
And those that receive it, according to the word of God, the apostles are saved.
What to do what the sick are so loud, I'm not going to be able to get the alcohol and tashi. That's how much it is.
And those that receive it not, no matter what you practice, it's not Christianity from the Bible.
Wai da kuma suka yi wato kunnin karfe suka tsaya suna kaimemen rayuwarsu ta duniya koda wani irin ladabi ko kuma kyautatawa na irin bil'adam ba zai sa mutun ya samu jin kai ba.
This man was in the church where the truth had been preached, but he's sleeping with his father's wife.
Wato wannan yana zuwa ecclesia kamar yadda muka karanta me zuwa ecclesia ne amma yana kwana da matan baban shi.
It never got inside of his heart.
Bai shiga cikin zuciyarsa ba kalman Allah.
And this church, even though they know that what he is doing is wicked, they have a twisted gospel, a convoluted gospel, a perverse gospel that allows them to tolerate sin just because God is forgiving.
Wato ire-iren waɗannan mutane an san su a ikkilisiya kuma in yazo tashiwa zai wa'azi sai su juya kalmar Allah yadda ya kamata a faɗi ba za a faɗa ba sai a dan jinjuye shi domin su samu biyan bukatar rayuwar su ubangiji kuma mai tausayi ne kuma yadda aka dauka shi shi mai gafarawa shi shi yasa wani suka dauke shi haka nan a watsi.
That's not true, is it?
Ba wai dalilin kenan ba kuma zai gamshe mu.
That's not true Christianity.
Wannan kuma ba kristanci na gaskiya bane.
That's not a belief in the true doctrine.
Wato wanda mai ba da gaskiya ga kalmar Allah bane ba shi bane.
We must have truth.
Dole ne mu samu gaskiya.
And we must practice it properly.
Kuma dole mu yi tafiya cikin gaskiya.
That's the gift of God in salvation.
Wato kyautan Allah kenan cikin ceto.
What's the name of this church?
Me da sunan kiyar.
Gospel of God Church.
Gospel of
the Power of God Church.
Ah.
The gospel of power.
Gospel the power.
I got
the
you.
The gospel the power, right?
The power of God is in this text. It's almost in the next verse. But the power of God is to live a holy life through the gospel of the graciousness of God.
Wato ga yanda sunan yake. Ya to ya kamata wannan ikon na gaskiya ya kasance a cikin rayuwarmu. Mu yi rayuwa cikin Kristi.
He forgives us of our sin and he causes us to live a holy life.
Ya 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 ga mu zama na zunubi ba hi kenan ba amma ya kira mu ne domin mu yi tafiya cikin tarbiyar sa na hanyar sa.
He never does only one to anybody, he says.
Wato baya so ya dauki komai a barkate haka nan ga wanda ya kira su ba ceto.
He teaches us the truth, sir.
Ya koya mana gaskiya.
A person was asking me this morning if they have to believe the truth in order to be saved.
Wato wani yana tambaya sa yau da safe yace wai dole ne sai mun ba da gaskiya kafin mu samu wannan ceto.
Yes, sir.
Yace yi haka ne.
Every word.
Ga kalma yadda kalma Allah ta faɗa kenan.
Whatever God says is so.
Da abinda Allah ya fassara bakin sa ta iya.
Even if it gives God all glory and us none, that's the true gospel.
Wato duk wani yanayin da zaka yi domin abin nan gaskiya bishara kenan ta tsaya kai yadda ta faɗa.
I think you sang a song which said that all that come to him are welcome.
Mun yi wani waka a nan gurin wanda muke cewa wai wanda suka daura da mara ko da sauransu ga ubangiji.
Scripture says no man can come to him except the Father draw him and he give it to him.
Ba me iya zuwa kun ubangiji sai wanda ubangiji ya jawo shi tukunna zai zo kunsa.
So him that comes unto me I will not cast away. Because I've drawn them unto God, he says, myself.
Yace wanda kuma ya jawo su zuwa hannuna ba za a taba yashe su ba domin ubangiji ya riga ya kawo su.
It's the truth, it's the whole counsel of God.
Wannan shine wato shawarwarin ubangiji.
It's the gospel of the power of God.
Bishara iko kenan.
And there's no power in man at all.
Babu iko kuma cikin mutum.
Verse number
2.
And you, he's talking to the church at Corinth, are puffed up and have not rather mourned. There was a time to mourn in our Christianity. That he who has done this deed, this fornication, might be taken away from among you. The church is not always being built up in numbers.
Wato ecclesia ba wai yadda yawanta ko kuma yadda aka gina shi bane ko kuma yawan.
Sometimes when the church is strong and it's really growing in grace, its numbers are diminishing.
Wani lokaci idan ecclesia tana girma cikin ruhu, zaka ganin yawan mutanen ma na raguwa, ba wai yawan mutanen bane shine ecclesia.
This particular person, this man was to be cast out of the church.
Wannan mutum da muka karanta labarin shi ya kamata a kore shi ma daga cocin.
My dear sister Malamat, if you oversee things, my brother and my pastor.
Wato da kuma pastocin namu,
we have to keep the church of God clean at all costs.
Dole mu aje ecclesia mai tsarki wanda ubangiji zamu mika mashi gamsuwa.
That means you tell people to repent with patience, but you demand it.
Wato dole ne mu ga musu tuba da ma cikin hakuri. yadda muke bukata.
And if a man comes in here and he's a homosexual,
wato idan mutum ya zo nan kamar dan daudu ne,
and he's been effeminate ever since his childhood, and he sits down,
wato in ya zo wato sai zai zauna,
he used to be embraced.
He
needs to be welcome to hear the message of God's
grace. Yeah.
But when he confesses Christ in baptism, he's a new creation.
Man.
And it's his job to obey the gospel. He will not, he's to be cast out of the church. And we cast him out, as we'll see next, because we love his soul more than his face.
And his money,
and his membership, and his prestige. That means nothing. We care about one thing in God's house.
That's
and when they come in with their false doctrines, my dear sister, lift them up by their devilish necks and throw them out. It must be truth and sincerity. Or else God leaves us. And he leaves us unto ourselves for a fake religion that's nothing but the worship of men. Anytime that we put man in front of God's word, it is idolatry. We worship him alone. It's proven by what we teach and by how we live. We're very serious about the gospel. This is no plaything. There must be a transformed life to be a Christian. You must have your sins paid in the death of Christ. You must, my dear brethren, receive life by his resurrection. You must be a new creation, or you have no inheritance in the house of God. You are a pretender and an imitator until Christ is in your heart by faith. This is mandatory. This must happen. Truth must come alive inside my soul. And I must live by a power that's not my own. The gospel, it truly saves. You understand me? You hearing me? Oh, the gospel of God. It gives all glory unto God. And it saves the soul. And it makes the man or the woman or even the child walk holy. When our children get to God, you will know. It's not about them being here in the building. It's not automatic. It's not a birthright. It's being born again. You must come to God by faith. You must put your trust in Christ to forgive your sins. You must trust him to a brand new life. You and you, sir. All of us together must believe the gospel. Am I right? Am I telling you the truth? Is this the truth of God's word? The gospel. There's no gospel in America and gospel in Africa and gospel in China. There's the gospel according unto scriptures. And we all practice it the same if we know God. In verse number 3, These people were puffed up. They should have mourned. But Paul says in verse 3, "For I indeed, as absent in body, I'm not there with you, but I'm present in spirit. My heart's there. I'm praying for you. I'm communing with God on your behalf. Have already judged, as though I were present, him who has so done this deed." I've already rendered my verdict. He's saying, "I don't have to be there to help you. My heart's there. My mind is there. And I write this word," Paul says, "to correct you." And after I'm gone, I pray my heart is still here among
them,
praying for you that you would be fervent in the corrections of the gospel and the upstandingness of the Christian life. In the name, verse 4, of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, I'm with you in heart, I'm with you in prayer, I'm with you in communion with God. With the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one unto Satan. Let me say this. I've already said it. But power is the ability to get the scripture into your life and obey it. Power is the ability to live for the name of Jesus Christ. Power is the ability to be the kind of person you and I can't be by nature. My sister. You hearing me? If you elbow her real quick.
Wait. Kidena wannan tabbatabanki saurare shi da kyau.
This power.
Akwai iko.
To live a new life. Is that power in you?
Wannan iko yana ciki na yana cikin ka.
It's in the name of our Lord Jesus Christ.
Cikin sunan Yesu Almasihu ne.
It's not a power I have by nature.
Ba wai iko da muke da shi na kanmu ba.
It's not a power because I'm stronger than you.
Ba wai wannan iko don ina da wani ƙato girji ina tafiya ko ina na girgiza ba shi ba kai wannan iko bane.
It's a power because I believe on the name of the Lord Jesus.
Amma iko shine domin na ba da gaskiya ga Yesu Almasihu.
This name is above everything.
This
name is accepted in heaven so much so that all who believe on him are accepted also. That's the most incredible thing I've ever heard. That it was one man who obeyed God perfectly. And because of him, his name, everyone that believes on him is fully saved. And what God gives all of his people, which is a brand new life, it's your gift too. That means that I am able
to do things and live the kind of life that I never imagined possible. All because that name brings me access unto God. That name brings me forgiveness and power. What's that name
worth
in your life? Do you know how accepted he is of God the Father? Do you know that the Father raised him from the dead because he satisfied God? He poured out his life as an expiation. How did you explain that, sir?
Yeah.
A removing of sin.
Exactly. It is
really a removing of anger from God. Because the sinner's substitute, our Lord Jesus Christ, has paid the whole thing. And when God raised him from the dead, God said, "You live who believe on Jesus
Christ.
You live." Not me and you were like Lazarus who's come forth by the
gospel.
And the preaching of the word is continually taking off our gray clothes. And if you receive it, you'll be free to worship God. Is this freedom the greatest thing in the world? No guilty conscience, but access unto God through the name of Jesus Christ. My brothers and sisters, I don't walk in my own way. Oh, I don't go strutting in the presence of God, say, "I'm Heshimu, I'm the mighty missionary, now bless me." He squashed me like a bug and sent me to hell. But I go before God just like you did, sir.
With
the precious name of Christ.
Yes, I'm not seeing soon as I made a cup.
And in spite of my sin,
what a duca, naked as in the way that it is present as a lie.
In spite of my inability, yes, I need help.
The Shinya water, the area of one entire, the two one year of the nature of the nature.
How about you, my dear?
Tayalina, yeah, Jamaica, Pemaya, Pichi.
Have God shown you the value of His Son's name? That you can go before God without any fear. Oh, the forgiveness of sins in Christ. And the help for poor sinners is right there. Paul said this name has power, now use it now. Don't just think on it, don't just hear it, but get it into your life. Look at the scriptures and say, I gotta have it in my life. I can't just hear about it. I can't just see it in other people. I gotta have this name
and power for myself. As you know, when I became a missionary, God showed me something about the heroes in the faith. He said, how dare they love God more than me? When he's died for me, don't you have as much reason to love God as anyone that's ever lived?
Muna da wani hujja da zamu ce bamu kaunaci Allah fiye da kowane abu na duniya ba. Wanda ya mutu domin ma ya bada ransa domin na.
That's a big statement. I want you to meditate on it.
Wani babban zance ne wanda ya kamata mu yi nazari ga shi.
Has he ever done anything more for anybody than he done for you?
Akwai abin da ya yi ma wani fiye da abin da ya yi maka ba duk ɗaya ne ya yi mana gaba ɗaya ba.
Impossible. He took away all of our sin. He gave us heaven.
Ya ba mu mulkin sama.
He gave us God himself.
Ya ba mu Ubangiji muna da dangantaka da Ubangiji yanzu nan.
Verse 5 says,
aya biyar tana cewa,
to deliver this man, this one unto Satan for the destruction of the flesh.
Yace irin wannan sai mu mika shi ga shaytani domin ya dan mai hukunci.
That his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Let me say something here.
Even when we kick people out of the church, we weep for others.
Dole ne mu samu bakin ciki ne wanda abin da muke yin nan ba wai muna yin so mu bari amma muna so mu kaskantar da kuma da su kan Ubangiji.
There's no anger, there's no hatred, there's just hope that he'll get his act together.
Wato babu kiyayya, babu fushi, amma duk burin mu mu gani yadda za su samu sani cewa wannan abin da muke yi kai ne ga su Ubangiji ba bari mu dawo mu gafara da shi.
Because it's not that we hate the person, we hate the sin and the dishonoring of the name.
Domin ba shi kanka shi bane muke kiyayya da shi amma ayyukan nan da muke so mu ba shi kan kunci domin ya san yadda zai watsa da su ya dawo ga Ubangiji.
Let me ask you a question.
Bari ya mana tambaya.
Do you hate the Muslims around you?
Kana da kiyayya da dan uwan musulmi? Ko an sama?
Do you hate what they do or do you hate them?
Muna kiyayya ga abin da suke yi ne ko muna kiyayya ga yanayin su ne ga rayuwar da su kan kansu?
Muna kiyayya abin da suke yi.
Yawa.
Muna kiyayya abin da suke yi.
They hate the activities in them but they love them in person.
My brother is an example of a man who hates Islam yet he goes unto them even in the desert in Niger Republic.
Wato kamar yadda yake bada misali in kana da kiyayya abin nan da suke yi shi yasa muka je mu yi musu wa'azi domin muna son su abubuwan ne ba masu.
I hate to say it, I see so much in Africa that I came here to lay my life down.
Kamar yadda ya zo nan Africa ya ga yanayin rayuwar mu nan yana kiyayya da irin zubin mu amma yana matukar son mu ba kaman shi yasa ya zo yana mana bukara.
What are you doing about the sins of your brothers and sisters which you despise?
Ya ya muke yi da zunubi yan uwan mu wanda suke mana dan laifi muna watsar da su ne ko kuma muna amince da su nan gyara su domin su samu ceto.
Ka gyara su. If you see your sister sinning, are you just ignoring her in your pride or are you ripping open your breast before God?
Wato idan ka samu ko dan uwa ko yar uwa tana cikin zunubi kakan dauki zuciyarka ka ji kaman kojiwo Ubangiji da zai gane abin da yake din nan ko kuma a'a kana ji da za a samu wani abu ne akan yake kawai ya hute je jahannam.
I want to be a man who hates sin so much I cry.
wato ina so na zama mutum da ba na so zunubi ina so zunubi sai in kuka ubangiji kai hakuri da wannan
have mercy
ka ji tausayi
that's a preacher
wato mai wa'azi kenan
he hates sin but loves people
yana kin zunubi amma yana so masu zunubi
are you seeing
mun gane abin da
everything we do is because if we love people and we love the name of Christ supremely
wato duk abin da muke yi dole ne kauna ya mallake zuciyarmu muna kauna muke mutane domin haka Yesu ya zo da cikin kauna ne
and so my dear sister
yar uwata
when they come to corrupt the church with their message with their prophecies with their big self if they're not preaching the scriptures the greatest thing that you can do is drag them out of the church because you love them and you hope that they repent but never let God's house be defiled
yes wato idan suka zo da wayan su koyarwa
never
ata ba ko kuma su kazantar da mutane su ja ra'ayin mutane ga wani abin da bai gamsu ubangiji ba yar uwata dan uwana fito sai ku zaro shi ku ce ka Allah ku hakuri wannan tumaki ne suna karkashi na kanku lalace
It's not love to put people in front of God.
Wato ba kauna bane a gaban ubangiji kana kasantar da mutane.
Oh, the woman told me after she married a fool.
Wato akwai wata mata da ta samu yaya amma ya kanta kamar gwawo ya ce
young and a pretty woman.
Wato ta yawan mace
ce. I told her do not marry this man he does not know God.
Aka yi mata shawarwari kar ta aure wannan mutum ba shi da tsoron ubangiji ba shi da ubangiji kauna ubangiji a cikin rayuwarsa.
And she married him anyway.
Ta ce a'a ta ki kan sa abun kaula jiki jiki kuma yana nuna da mutum sai ta aure shi.
Because a good man is hard to find.
Wato domin mutum nan yana dan dukiya da wayansu abubuwa.
It's better to be single.
Ya kamata mu zauna ko ba aure a rayuwarmu domin san cewa za mu yi wani aure wanda ba za a raba ba.
I am, with all my gray whiskers, and you know what? It's not so bad.
Wato, ni duk da gemuna da farin gemuna, duk wani abin da zai zo ga cetona, babu.
Ask my dear sister, is it the worst thing that's ever happened to you to be alone with God and to be able to travel all over Nigeria, which you could not do if you were married to anybody else except the one you're traveling with? You couldn't do this ministry.
Yes. Come on, yar uwa wanda take tafiya ta je bishalin nan kanu ta je nan ku je can inda kila tana da auren ba sai ta samu wannan zarafin ba tana bishalin
What's better to have God or some filthy
flesh? Me za a kwatanta da samun ubangiji da abubuwan na duniya.
But this woman told me that since my husband is unfaithful, I don't want to make him angry. I'm thinking about following him in the worship of his God.
Amma da yake ita wawa ya ce ba ta da hankali, ba ta da wayo. Ta ce zan bi wannan mutum duk da bautar gumakan nan zan bi shi in bauta da gumakan domin ba zan iya rabu da shi ba.
And his God is named Jesus, but it's not the Jesus of the Bible.
Wato kuma
I don't like it.
Wato ko da ana kiran shi sunan shi Yesu ne, amma ba shi da Yesu da ke cikin Bible. Shirme ne.
No, no, no. We keep Jesus Christ first until we die.
Babu, babu, babu. Za mu adana Yesu a rayuwa har da mutuwan mu. Ba za mu taba yadda muna cudaya ba
da shi in share if your church is 5000 or if it's 5 people we will never compromise the truth of God's word
ba za mu
taba anybody ever
ba wai don ko muna da
not even a word of it
ba wai don ko muna
not even one doctrine
yeah
not even one truth
ba wai don muna
da nothing will be compromised
kike na sai mu yi dan ku dan ku farma ya dan don muku ba su mu rubu da mutane ko mutum biyar ne in dai su ne za su ci aljanna mu rike su da kyau mu tsaya ba wai yawan mutanen bane eh in kuna so ku shiga sai ku shiga yara in za ku shiga
but as much as we hate false doctrine we still love people and as much as she did wrong I'm still pleading with her to do what is right because her soul is more important than the sin she did
wato duk da yake muna kiyayya da masu annabci na kayan ƙarshen zamani yadda haka nan muna da kaunar su ubaki ke sa idanun su buke su gani su san gaskiya su dawo kuma gaskiya su
and she can repent and get on the good side of God
kun Allah ya sa ta gane idan ta bude ta tabbata da wannan mai bautar mu haka ta sani za ta yi
and sometimes if you cast a person out of the church a false prophet a liar a sinner who's claiming to be a Christian, you cast them out, and the devil starts to beat them outside.
Wato idan irin wayannan masu yaudara, masu ƙarshen zamani, don aka kore su soka suka ta waje, irin su na zagin shedani yana amfani da su ba kaɗan ba a waje.
He starts to realize it was better inside with God's people.
Zai kila mun Allah ya da ya buɗe mishi idan zai gane cewa a gara fa ina cikin ikkisiya ina wahala kowace masifa yadda yadda zan samu wannan hukunci a wajen shaitani a waje.
He starts to realize that repentance and forgiveness is better.
Zai gane cewa gane cewa kwarai a yi tuba ya bi mana da za mu yi irin taurin zuciya mu tada da wani doro mana wani shiriri da haka ta mu fita da hannun shaitani ya ce gara mu tsaya nan a wahala.
You young men in the back chair, I see you.
Matasa, kuna ji.
Happy to have you here. It is so rare to have young men in these churches.
Yana da wato abun farin ciki ne muga matasa a ikkisiya haka.
But how are you going to abstain from fornication if you have to?
Amma ya za mu yi ba kanmu ga farin ciki su zina da wani suna yi wa wata duniya yanzu an tunku da mutum kudi ne yanzu ka koina.
It's not like us here, is it?
Come again.
In the south it isn't like it is up.
Wato kuma a kudu ba ba sauki bane kamar da muke yake gani a nan arewancin.
And the women are almost naked.
Wato kamar da za ga mata a kojan kudu kamar tsaranci suke taje.
It's 10 times worse in America.
Wato in ka je kasan su America kuma wallahi ya ma ga wanda ake gani nan kuma.
If not 100 times worse.
Mun ba 100 bisa 100 bane ma.
So hard to be a Christian in America?
Yana da wuya ka zama Kristo mai bi sosai a san America.
But you better have Christ on the inside.
Amma in kana da Yesu a cikin ka ka huta.
And sometimes a young man has to be thrown out of the church because of his fornication.
Ya ta dole ne a kone ko mai kazan ta rayuwa domin ba wai ana konar sa bane amma dan kuka da shi domin ya gangwanin sa.
Then that guilty conscience starts to
Wato idan ya samu nadama cikin rayuwarsa kaga sai dawo
cikin tsawon
wato mu kauce ga fushin ubangiji
his sin he just can't get rid of it
wato idan yana shashi ne shi
oh what a blessing
wani babban albarka ne haka
when you go out there
idan ka fita can waje
and realize it better in here
ka gane cewa ai gara nan da na bari
with Jesus Christ
tare da Yesu
and I better trust him
to gara in dogara ga shi ni ma da ki gara in dogara ga haka ne
it's an act of love to keep the church holy
wato kauna ne za mu aje ikkisiya ya zama ikkisiya mai tsarki
and we're not quick to pick out faults but if a person won't repent we put them out in love for them and the gospel
ba wai za mu rika gyara yawa mu cikin haushi ba muna korar su a'a amma cikin kauna da ladabi da kuma nuna wa mutum ga yadda yake kamata
is that right
yana da kyau haka ne ko
yes sir that's truth
haka ne gaskiya ne
verse number 6 through 8
Nabukadnezar.
Your glorying, Paul says, your pride is not good. You're thinking that you're big shots when your behavior is so reprehensible. Do you not know, my sisters and brothers, that a little bit of leaven, a little bit of sin allowed to permeate, it will leaven the whole lump of bread?
Wato ba abun fahariya bane ba abun ba wani abun dagan kai bane amma yana so mu sani inji Bulus cewa dan gudirin zunubi ko mutugon shi da haka din nan zai zama guba ga jiki ko makankantan shi muna gani muna gani muna renawa don ba washe yace wani yake da kankare ne shike menene so da maka ido to haka zunubi yake
Brother Charles Spurgeon said
Akwai wani mai suna Charles yace
a small sin can't keep a believer from heaven but it can make him uncomfortable until he gets there.
Wato yace wani wannan Charles din yace dan gudirin zunubi sai ya hana mutum zuwa aljanna kuma ya sa ka ka samu nadama a rayuwarka.
And small sin.
Dan kadan zunubin.
If you don't stamp it out by Bible.
Idan bamu dogara ga kalman Allah muna dogara ga shi ba.
It permeates the whole organization.
Sai ya yadu ya la'antar da duka jama'a ma a cikin Kirista sai shafe mu.
Let me be very truthful.
Bari ya zama mana mai gaskiya.
I don't talk that much. I observe things.
Wato baya so magana da yawa amma yana so mu kama abin da muka samu.
And when I see the patience of the children at the camp is because I recognize the patience of their leader.
Wato idan na ganin hakuri ma ecclesia na kan duba wato irin hakuri shi shugaban kuma.
But who's going to be man enough? Who's going to be woman enough to stamp out sin according unto the Bible?
Wani ne wai zai iya ko kuma za ta iya ta cire zunubi in ba cikin kalman Allah ba.
I can't come here and spend a whole year. I got too many other places I have to go.
Wato da sun samu ne amma ba zai yi bane. Da sai zai shekara daya a nan gurin. To amma yana da wuraren da dama da zai.
But I'd love to have a man here just like me and the apostle Paul who would just amma, preach what it says over.
Yes, ita mama tana kaunar shi. Kai sai ta duba ga irin koyarwa da Bulus yake yana ganin a cikin a rayuwarta.
Are you that man, sir?
If
you've got the truth of God, there's so many other churches that need you. Don't build your own church. Build the kingdom of God.
Wato idan kana da iskar Allah din nan, kar mu tsaya ku daya, wai ecclesia din mu kawai. Duk ko ba ecclesia din mu bane, mu tabbatar wannan ya samu ginuwa ya zama ecclesia Ubangiji wanda Yesu yake zauna cikin sa.
Use your gift not only unto serve here but anywhere the spirit of God lives.
Bautan ka ya tsaya nan bane, in aka bar nan shikenan ba ruwa na da wani. A'a, bautan nan har ga waje.
And when he's gone preaching to somebody else, where are these other young men and men, older men who will stand up, who know the Bible?
Wato koyas ba ta fada ta da shi kan littafin kowa ta tsaye gobe ga wannan aikin gidan.
And you don't have to be eloquent just to believe and say what it says.
Ba wai sai kana da zakin baki da iya magana bane ake bishara.
Who will stamp out the leaven instead of saying it's okay as long as the people are happy and they give me money.
Ba irin wai masu bishara za a zo na kai da ku ku za ta duk da wannan kafin dana zuba maka kamar abin da yace ba irin wannan bane da yake ni ina samun kudi su ko da ku ya ku je cika ba da zuwa Ingilisiya ku dai wannan ba haka bane zan yi ake magana.
Yes, we need more preachers who serve our Lord Jesus. Some of you young men, you boys. Maybe it'll happen unto you and you'll stamp it out from the
pulpit.
But you'll do it in love.
Amma za mu yi shi cikin kauna ba wai cikin nuna kwarji na jiki ba na ruhu.
Maybe this will be the church that holds the standard for this a community and everywhere it can reach out with the gospel.
Allahu a'lam. Shi Allah ya san kila wannan ecclesia ne yanzu za ta zama kungiya wadda za ta tada farkawa a nan dukkan wuraren yanzu kuma mutane su samu farkawa sosai.
Amen. Because this truth calls men to repentance everywhere.
Domin gaskiya yana sa mutane su tuba. Ba wai wani abu bane fa da haka.
Let's get to the conclusion of our message. I appreciate your patience and you listen so well. Is this a Baptist church, sir? All right, I understand what you're saying. Well, I appreciate your order and the way the people hear. Your children sit quietly. They pay attention. That means that there's some teaching that's been going on here instead of just religion.
Wato ya gode yadda Ubangiji yana amfani da pastoci domin su ga yadda za su dafa mutane ba wai jama'a tukunya ba amma a yadda za a tada mu tsaya tsayin daga cikin aikin Kristi kai kuma yadda muke saurara yana nuna kwazo da kuma kaunar jin kalmar Allah yana gode wa Ubangiji da yadda yake amfani da shi.
Because God communicates
through his word. Therefore, purge out the old leaven, the old self, the old me, the old Heishimu. that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed, Christ, our Passover, was sacrificed for us. Verse number 7 and 8 are the heart of the message, and I'm going to have to be very, very brief and quick. I've already overrun my time. But what he's saying is simply this: you are a new creation. This is not something that you have to do. This is something that was done for you when Christ died for your sin. At the Passover, a lamb was killed, roasted in fire. That's the everlasting wrath of God on Christ Jesus. But more than that, they spent a whole week eating unleavened bread. And God said, if I see any leaven among you, I'll kill it. What he's saying is, you can't have the blood of Christ without a holy life too. But since Christ was sacrificed for you, you're already brand new. And you know of the most fun I've ever had as a Christian? It is living my whole life unto the glory of God. Not being that old me at all. Not saying, well, I'm just like this, no way. A young woman wrote me, and she's almost crazy. And you know why that is? She's trying to figure out who she is instead of just reading the Bible to be told. Your identity, it does not matter. Who you and I are in Adam is insignificant. Our personalities mean nothing. We are who God says we are. And it might not look like it unto the Muslim eye. But we are, already a holy people. And if you believe it, I see your baby smiling. If you believe it, according to the death of Christ, it is true for you. Holiness is that simple. To believe that you already are, because Jesus Christ He gave it to you. Verse 8. Therefore, let us keep the feast, the Passover, not with the old Heshimu, not with the old self, not with this old life of sin, just covered up with religious talk. Nor with the leaven of malice that's being mean and of wickedness that's uncleanness, but with the unleavened, pure, sincere bread of sincerity and truth.
You beautiful children. These two things make up a true church. One, sincerity. Two, truth. Sincerity means I really believe it until it manifests in my life. And truth means it's the gospel of God's grace. Everything is in Christ Jesus. Nothing is in man himself.
Isn't that what Paul said? Paul said, in the name and by the power of the Lord Jesus. Paul said, you are already a brand new creation because Christ has been sacrificed. Every true doctrine points us to Jesus Christ. And when it's really believed in the heart, my dear sisters and brothers, it's a holy life. Amen.
Amen.
Amen. Thank you. Thank you.